ta dai wannan cibiyar gwaje-gwajen cututtuka ba wai za ta tsaya kan gwaje-gwajen cutar corona bane, zai hada hadda cutar lasa da cutar shawara da kuma sauran dangoginsu. Professor Sani Malami shine yayi jagorancin tawagar kwararru a fannin kimiyya da ya kai ga aikin samar da cibiyar. Waɗanda za su dinga lura da wannan guko ma'aikata daga ina suke?
Daga cikin ma'aikata da aka sanya su aka yi lafistin insu wanda aka gabatar da su a zunga wannan aiki a akasarin su ma'aikata ne da ke aiki a ƙarƙashin gwamnatin jihar Bauchi wato a cikin specialist hospital da sauran jihohinta. Akwai kuma ƙwararru masana wanda suka fito daga ATBU jami'an abokatan haɓulewa da kuma wasu cibiyoyi kamar haka.
Shi ma kwamishinan ayyukan lafiya na jihar Bauchi Dr. Aliyu Muhammad Mai Goro a zantawa da shi tawar taho ya yi mini bayani a hukumance.
Masu sauraro suna biye da abin da yake kawai ke komawa Najeriya tun kwana hudu da wuce, su wani hukumar da suke kula da raguwar cututtuka masu yaduwa wato NCDC ta buga a shafin ta kan cewa Bauchi laboratory ya zama na kari na 29 da ake da shi a wannan jiha tamu, kuma sun zo sun yi wajen kwana biyar a nan Bauchi kafin lokacin sun duba duk kayan ayyukan kayan gwaje-gwaje wanda ya kamata, kuma sun tabbatar da cewa wannan laboratory ne mai kyau wanda zai yi duka duk wani gwaje-gwaje da ya kamata. Daban da haka yana da mataki na uku ne ma wanda muke cewa biosafety grade laboratory, so sun tabbatar da haka. Kuma idan mutane suna saurara shekarun jiya da kuma jiya lokacin da ake wannan tattaunawa na National Task Force akan COVID-19, shi shugaban kwamiti din ya tabbatar da cewa reference laboratory na Bauchi shi ne na 29, kuma halin da muke ciki yanzu mun fara gwaji a wannan laboratory.
Ana cikin wannan hali ne kuma kwatsam sai ga labarin da ke nuni da cewa shugaban kwamitin yaki da cutar corona kuma mataimakin gwamnan jihar Bauchi Sanata Baba Tela ya kamu da cutar corona, kamar yadda babban mai ba da shawara wa gwamnan Bauchi a fannin labaru Alhaji Muktar Gidado ya shaida mini.
Cuta ta kama shi, sai yi mai addu'a Allah ya ba shi lafiya dukkan sauran wanda suka jibanci kansu da shi kuma da wanda suke wannan aiki na mu'amala, ai ba za a daina wannan aiki, wajen ne a ci gaba. Kuma addu'a za mu yi kamar yadda aka ci ake addu'a a jihar Bauchi da Najeriya baki ɗaya, addu'a za a ci Allah ya kara kare mu kuma Allah ya kawo mana na ƙarshe wannan cuta.
Abdulwahab Muhammad, muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.